tia na sami distress call cewa barayi sun shiga kasan Daura. So na kira ɗan sanda na nace maza kowa ya kama hanya su tafi wurin. Suna zuwa gidan mai na wannan Daura bakin roundabout, suka yi layin ambush suka bude musu wuta, yara suka bude musu wuta. So daga nan wajen gudu shine suka jefa mana IOD guda biyu ko uku a police station bomb kenan. Muka kokari muka bisu, an yi recovering mota guda da bindigogi guda hudu at that particular time jiya, da mutum daya wanda aka halba kingin suka gudu. To wanda suka gudu shine suka reorganizing, suka bi hanyar dutse, wanda mun tabbata daya daga cikin su an halbe shi, jini da ya kare mishi sai shiga daji tunda shike tuki, sai Allah ya kama su aka bindige su.
To mutum nawa ne suka rasa rayukan su a wannan farmakin?
Amma yanzu dai in ka duba zaka ga gawawakin su wannan barayi kamar guda hudu ko biyar.
Akwai rahotanni da ke nuna cewa an kashe wasu jami'an tsaro.
Ban bani da labarin wannan yanzu, amma zan bincika in gani.
To sai dai shaidun gani da ido sun tabbatar da mutuwar mutane akalla biyar a harin da suka hada da jami'an tsaro da kuma farar hula, kamar yadda wasu gano suka shaida min.
To a lokacin da nake kan hanya ta zuwa Shadan Blockhaus, suna da wannan mutane su shigo a fusace, suna shigowa daidai lokacin gaman, suka ci gaba da zazzagawa mutanen da ke lokacin gaman wuta. Sannan daga nan su gangaro CPS suka sa wuta suka ci gaba da harbi. To ni a wani lokaci to ai tsoro ma ya hana an fito, saboda ai a inda nake ina Shadan Blockhaus dan har sashi sai dai sauka a gaba na. So bayan idan nan ina dawowa na shigo gari, sai na gawa ta soja, kare ganin gawa ta soja, sai na kare ganin gawa ta civilian kuma a opposite secretariat.
Anan wato secretariat local government ta garin Daura, inda wasu sojoji suke zaune domin ba da tsaro ko kariya ga mutanen Daura. Mai gaske an harba mutum biyu wanda a daga alamun su direbobi ne na wata mota tasi da ke nan gefen su. Sannan mun samu labarin kuma an kashe sojoji guda uku a wurin, saboda sojojin aka fara kai mahari. Kafin daga nan aka je aka kai mata babban police station da ita garin Daura aka kai mata hari, wanda aka lalace duk wani abu da ke cikin police station baki ɗaya shi an lalata shi. Akwai wasu bankuna da ke kan hanyar Kano da garin Daura, dukkan su gidan su an yi amfani da nakiya mai tashi da an lalata gaban su. Akwai mutuwar yan sanda guda biyu, akwai sojoji guda uku, sannan kuma akwai mutanen da na gaya maka mafara iskewa akan hanya.
Wannan dai ba shine karo na farko ba da garuruwan jihar ta Katsina ke fuskantar irin waɗannan hare-haren, domin kowa 'yan watannin baya ma an kai irinsa a garin Ingawa da ke jihar ta Katsina.